sana murin Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Amurka ta sake kai hare-hare kan mayaka da ke kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida a Somalia. Ta kai hari na biyu a cikin kwanaki hudu da suka gabata, biyo bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Hare-haren wanda rundunar sojan Amurka Africa AFRICOM ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojan Amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar ragwagwar maya tsakanin sojojin Somalia da Al-Shabab a jihar Galmudug, yankin da aka auna a hadin sama a ranar Talata. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon John Kirby ya faɗa murya Amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya a cikin jirgin sojan Amurka tare da sakataren tsaro Lionel Austin cewa hare-haren da aka kai ranar Juma'a an kai su ne da taimakon sojojin Somalia a kusa da ƙauyen Gikad. Ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da karfin soji. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta faɗi jiya Juma'a cewa ba ta karaya ba game da sabbin takunkumin da China ta sanar kan wasu Amurkawa da dama, wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da Washington ta ƙaƙaba wasu jami'an kasar China bakwai takunkumi akan abin da China ke yi a Hong Kong. Waɗannan takunkumi ba su karya mana gwiwa ba, za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar dukkan takunkumin Amurka, in ji sakatariyar yaɗa labarai John Psaki a lokacin da take amsa tambayar murya Amurka yayin tattaunawar labarai a fadar White House. Waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda Beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aikar sakonnin siyasa da kuma ƙara nuna yanayin lalacewa, in ji John Psaki. Da safiyar ranar Juma'a ne China ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin Amurka Wilbur Ross da wasu Amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin manufofin cinikayya Amurka da batun 'yancin ɗan adam, biyo bayan takunkumin da Washington ta ƙaƙaba wa daraktoci bakwai da kuma daraktan ofishin hulɗa da Hong Kong a Beijing. Jana'izar shugaban Haiti da aka kashe Jovenel Moïse jiya Juma'a ta rikice da hayaki mai sa hawaye da kuma ƙara harbe-harbe, lamarin da ya sa jami'an Amurka suka tafi kafin a kammala bikin. Matar shugaban ƙasar Martin Moïse ta ce ban taɓa tunanin sauye-sauyen da kuke son yi zai kai ga ƙwalla ta cika idanuna ba. Ta ci gaba da cewa sun yi nasara a yaƙi ɗaya, amma ba su lura cewa mutane sun fara ganewa ba. Dole a yi mana adalci. A halin da ake ciki, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wurin da aka yi jana'iza arewacin birnin Kafetin. Suna ƙona shingaye da ihu, abin da ya sa 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa hawaye. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a garin Port Sudan na kasar Sudan sun ce sun ga gagarumin ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, kuma suna zargin ƙaruwar ta samu asali ne saboda saurin yaduwar cutar corona nau'in Delta. Jami'an kiwon lafiya sun ce a makon da ya gabata sun samu sabbin kamuwa da cutar kusan 140. Dr. Zafaran Ahmed Azzaki, babban darakta a ma'aikatar lafiya, ya faɗa shirin murya Amurka na Sudan in focus cewa alamomin da sabbin kamuwa da cutar ke nunawa sun dan bambanta da waɗanda aka gano a baya na cutar coronavirus, wanda ya sa jami'an kiwon lafiya suka yi imanin sabbin kamuwar da ake samu na da alaka da sabon nau'in cutar coronavirus na Delta. Jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin amfani da har dala miliyan 100 daga asusun amfanin gaggawa don kula da 'yan gudun hijira wanda ya samo asali daga halin da yake ciki a Afghanistan, ciki hadda na masu neman samun bizar shiga Amurka ta musamman, a cewar fadar White House. Biden ya kuma bada izinin amfani da miliyan 200 na ayyuka da kuma kayayyakin amfani ga hukumomin gwamnatin Amurka da suke bukata dan samun biyan bukata, Father White House ta faɗi. Amurka na shirin fara kwashe dubban ƴan Afghanistan da ke neman biza ta musamman waɗanda ke fuskantar barazanar daukan fansa daga ƴan tawayen Taliban saboda sun yi wa gwamnatin Amurka aiki.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya gurin naku.
Lafiya lau ya naku wurin an yi sallah lafiya, barka da sallah.
Lafiya kalau wallahi barka ka
dai. Ni dai ban naji an yi sallah amma
baki gani a kasa ba.
Gashi kuma sallah ce ta da ya kamata gani a kasa. Na shirya sai dai kuma na ji shawar.
Kika ga komi a bushe. Ai, sallar ba na kwatankwacin irin ta bare ce. Ta corona.
Allah ya kyauta, Allah ya sa mu kuma wannan lamari.
Amin, summa amin.
To bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri da taya murna. Za mu fara da gaiso fata alheri da taya murna ga abokin aiki mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger domin karuwar da namiji da ya samu aka kuma rada mashi suna Ibrahim jiya Juma'a. To Allah ya raya Ibro magaji, ka san abokin aikin mu Yusuf yana da yaya mata wadda waɗanda ma suka yi aure yaya mata shi da wannan ne karan farko da ya samu magaji. To Allah ya raya Ibro. Muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga sarkin namaran a karamin hukumar Kanam na jihar Plateau Nigeria, wato Alhaji Isa Shehu, shi ma ya samu karuwar da namiji
masha Allah,
eh, wanda aka rada ma suna Abdullah, shi ma magaji ne ya samu. To Allah ya yi magaja.
Amin kuma amin amin amin.
Yanzu kuma sai gaisuwar ta'aziyya, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya sashen Hausa ga abokiyar aikin mu wakilinmu a da magaram Tamal Abari domin rasuwar dan uwanta wanda ya rasu ranar sallah, Mamman Nasiru Alhaji Habu Mai Goro wanda ake cewa Falkawo malamin gandun daji a da magaram. To Allah ya ji kan mamaci, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin. Sai kuma taya murna na daurin aure zuwa ga iyalan gidan Alhaji Idrisu Yakubu Kadavur Kwadan da kuma Alhaji Abubakar Idrisu Muti na auren ƴaƴansu Abubakar Sadiq Idris da kuma Aisha Idris Yakubu Tata, wanda za daura auren a ranar Juma'a mai zuwa, wato ranar 30 ga wannan watan Yuli kenan. Za a yi a babban masallacin Juma'a dake birnin Abuja. Bayan haka kuma akwai liyafa da aka shirya wanda za a yi a zauren taro na babban masallacin Abuja din. To Allah ba da zaman lafiya, kuma Allah ya nuna muna lokacin.
Amin kuma amin mutu karaba. Ga babin gaishe-gaishen mu, za mu mika gaisuwar fata alheri ta Abar ya huce zuwa ga Mamman dan Fulani na Binnin Kwanni da Mamman dan Doki da Habibu Mai Fanta da Salisu Mai Kaset a Binnin Yamai da Usman dan Kano da Malam Ala Ba'are a Yamai da Mariyama Magaji a Maradi, sai Hassana Yakubu a kasar Mali da Lawali Jakadan Maradawa a Ivory Coast da Idi Kandiradi a kasar Libya. Allah ya sa na faɗi wannan Kandiradi.
Amin summa amin.
Da Habibu Kalala Buwa jihar Jifa da Mai Nasara shugaban makaranta Mai Nasara a Jifa da Abban dan Ilela a fadar Sarkin Ilela Umani. Gaisuwa zuwa ga al'ummar garin Gidigir da Albakaram da garin Malam da Kasamma a jihar da Magaran da fatar an yi sallah lafiya.
To ni kuma ina da wasu ƴan gaje-gaje ba masu yawa bane na Abar Yahuce. Da farko muna mika gaisuwar Abar Yahuce tare da gaisuwar barka da sallah zuwa ga Alhaji Muhammad Maiboro Kwari da Alhaji Ibrahim Ero Breka Katsina da kuma Usman Bala First Bank a Kano. To sai kuma Isiyaku baban nan Kwari da kuma Alhaji Haruna Kwari Jimaita Yola Adamawa, sai kuma Adi Tukur Ganza da Hajiya Habiba Abubakar Ainik Kaduna da Alhaji Aminu Muwa Rigasa a Kaduna da kuma Hajiya Hawwa Ibrahim FRCN Kaduna da kuma Alhaji Usman Hadija tsohon ma'aikacin FRCN a Kaduna da kuma Honorable Shehu Usman shi ma tsohon dan majalisa ne a majalisar jihar Adamawa.
To ni ma bari ni ka gaisofa ta alheri ta Abar Yahuce zuwa ga Abdul Qadir Goro sai Professor Abdullahi Ribado da Aminu Magashi mai aiki a First Bank Abuja sai Hadiza Umar ta PRO NIT da Abuja da Alhaji Bello Mahmud Babura sarkin Fulanin Ja'indawa da Umar Liman dan Fulani. Gaisuwa Abar Yahuce zuwa ga Zuriya Daini. Gaisuwa Abar Yahuce zuwa ga Zuriya Daini Sidinina Benin Kudu Jihar Jigawa. Allah ya sa na faɗi wannan Sidinina.
Amin.
Da ko Sidinina ne ko Sidinina ne to Allah ya sa na faɗa daidai. Gaisuwa Abar Yahuce zuwa ga Honorable Abdu Alukori da Aminu Kasti na Bamaina. Sai Alhaji Ahmadu Mai Katako a Birnin Kudu Jihar Jigawa da Alhaji Dan Azumi Mai Shanu Mubi Jihar Adamawa da fatar an tashi lafiya da kuma fatar an yi sallah lafiya.
Amin. Kuma
aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka.
Haka yake.
A mujaburki nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da mika gaishe gaishen sada zumunci
insha Allah.
Bakon da muka raka ya dawo ka san mako da ya shige mun yi bakon wannan fitaccen mawaki da aka
fara haka ne
na Music Man.
Music Man haka yake
wa mun koro hi rake nan lokaci yayi hadin nasa
haka yake.
Baraka ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan a sana'a ta
masana'antar abin nan wake-wake
wato kai ma ka san ka da yake sana'ar ka ce kai ma na san ba za ka rasa sanin kalubalen ba to bari dai aka ce waka ba
eh mu ji daga bakin shi shi ma in hada da dawa.
To kalubale abin da zan ce shine ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiwa. So wani lokaci wani zai rancewa idan aka kira ka da mawaki wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu waɗanda suke sha'awar harkan waka su bar su yi saboda abu ne wanda za su iya sharing din message ko su isar da sakonni ga al'umma.
To me yasa ake yawan yi muku kallon maroka shin
eh to da kai waɗanda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taru an zama daya ba da kuma waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su dan yi wa wani waka irin su yabe shi da sauransu sai kuma karshen ta su samu kyautar mota ko kyautar gida da sauransu. So mu kuma fannin zan iya ce mu ba haka muke ba.
Ba kwa yi wa 'yan siyasa?
Eh ba mu yi amma da kwai waɗanda idan muka yi wa maybe kamar birthday party, dauran aure da sauransu. So wancan dai ba mu da issue.
Aure ina aure ne yake na ra'ayi na siyasa. Me yasa baka da ra'ayi? Ba ku da ra'ayin
yin eh to kamar misali kamar wanda ya saba yin waka na dauran aure. Wato wanda ya saba taba wato fannin wakar soyayya. To kin gan ba shi da basira ko kuma ilimin taba wato wakan yaban wani. Saboda kin gan fatu dan fannin wakar soyayya dan fannin kuma yabo yake ga wani irin kai ne kaza in ba kai ba kaza 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 da sauransu kai ne zaki menene menene irin abubuwan
iyawa ne kenan
iyawa ne saboda kalamai hada kalaman ne sai a hankali
ai na kike samun basira ta waka
eh to ina samun basirar waka wato akan abubuwan da suke faruwa a kewaye da ni so ta hakan nake samun idea din waka okay misali kamar misali a ce maybe ko na maybe na zauna da wani friend ina ko na zauna da wani sai na ji labarin akan maybe an yaudari wani to kuma sai na ga yanda aka yaudare shi bai kamata ba ko kuma ya kamata a isar da sakonni kuma mu isar da sakonni yanda misali da ko wanda shi ma yake fuskantar irin matsala maybe an yaudare shi an yi breaking din heart sansa so da kwai da mu iya shigar da waka wanda shi wancan din idan ya ji wakan zai dauka cewa ah kamar labarin sa ma ake yi to ta fannin haka kuma zai dan samu kwanciyar hankali suwa a zuciyarsa in ya ganga shi ashe ma an san da labarin sa ma
so take
rira mana wata ke okay ko da yaushe a ko da yaushe tunani na kan ki tunani na kan ki wai yo zuciya ta na baki wai yo rabin raina ni na baki baby ga ko da yaushe fa kada ki bar ni baby ga kada ki sani na zubda hawa to shi kenan
to wannan waka yi wa
eh to ba zan iya ce ga wanda na yi wa ba waka ne kawai da na duba akan shi wani ne yake matukar son wata kuma ita kuma ta ki tabbiranta so shi kamar yanda yake son ta kuma yake kokarin isar da sako zuwa gare ta cewa dan Allah ta taimaka ta waiwa zuciyar ta gare shi kai ta sashi ya zubda hawaye so
to me burin ka harka ta waka
eh to buri na ta harkan waka shine wato ya zamanto idan nayi waka waka na irin yayi furare da nisa wato irin kewaye fadin duniya inda mutane da dama za su san da ni kuma za su san cewa wato da kwai mai irin wannan basira
to a al'adar shirin da muka yi wa mawaki tuke
okay
ce mana barci ko yi mana amshi
okay
ko yi ta kai wanda ka zaba
okay
wasu sukan zaɓi shan kai amma kalilan ne
okay
to wani ka zaba ya rera DOA waga amshi ko baiki ko kuma ya sha kai duk wanda ya zaba da
eh to bari na rera VOA
za ka yadda ka sha kai
ah na ki na yadda okay voice of American wo 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 nace voice of American VOA nace voice of American ku kunna radio ku saurari voice of American
a ci wani shiri na a bari ya huce ne za a saka kuma mukan yi gaishe-gaishe su in kana da wanda kake saka gaya za ka iya gaisa
okay ina so na gaida matata wato mai suna Joyria Hassan Ibrahim da kuma ƴaƴana wato Safwan da Salim
ba za ka iya yi ba
iya yi dai to ina gaida su duk da cewa Allah ya ji duk da cewa Allah ya ji kansu amma amma eh banda su kuma ina gaida wa waɗanda suke sauraro da yanzu
to kaji mawaki na ma har wannan wakan nan da rera mara ta murya Amurka ta godiya
kwarai da gaske
sai kuma ko mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake marabta wani ba
insha Allah
I saw you turn me on. I don't know what's really going on. Oh, yeah. This feeling I'm feeling, baby, it's on my head. Take a shot, nigga. Baby girl, I swear now you are see you. Oh, yeah. But only I get you. Baby, you're switching such a mini sushi. Still only you're a margarita. You're a margarita, my heart take away. You're in your middle, boo. Make you come be my robo, baby.
Bangaren labarai kuma na goma
to
labari ne da muka samu daga hannun Dauda bin Afan unguwar Jaji Potaskum.
Okay.
Eh to wai ai kuma da labari yace wai wani barawo ne ya fito wani barawo ne ya ciske jakar wata mata zai gudu da ita sai ƴan sanda suka kama shi. Kenan da ƴan sanda suka kama shi akai yayi magana da aka kai shi ta ofishin ƴan sanda. Mutum barawo ne yake magana akai ta mishi tambayo irin da yadda ake nan charge office yake magana. To shi kenan sai can sai commandan ƴan sandan ya shigo. Da ya shigo sai ya kafa ma mutumin ido bai ce mishi kala ba dan ya ji abin da ake ciki. Ya kafa ma mutumin ido
za a yi chapter wurin nan.
Sai daga can sai commandan ya ce kai ku ban san waɗannan irin masu bincike ba ne ku da ganin wannan mutumin ai kun san cewa kurma ne.
Wajo.
Ai kuma magana kuna ganin kurma ne ai dai da ganin mun ido muka ido
hidi
da shi na san cewa
kurma ne.
Na gane cewa kurma ne. Sai ce mishi kai tashi ka tafi. Dan to kai ashe kurma ne tun da ana ta magana ya kyasa wai.
Eh ya haka.
To sai mishi kai tashi ka tafi. Ni tafi ka. Ni kenan mu
sai ya tashi.
Na ga ne ga manya ga ga ta mata cewa titi ne na ji. Ban sai ta zuma ba kurma. Mutum ya ce da muke ne za ka kara tantance aka sa shi ba ka ta wai sai Dauda ya ce wai idan kai ne wannan dan sandan nan mai neman tambayoyi kai sa'o'i kana magana ya ki ansawa ya zagaye
fanje baya jin komai.
To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka Tilas Mujabirki nan yanzu a madadin
baba ya ku baki ri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya.
Baby kids in the camera, baby girl kids in arena, baby kids in the camera, baby girl kids in arena, baby kids in arena.
Ni kids arena. Magana, mai mutane a kamar da gana. Ina da wata ir magana, dani da ke nake bukata.
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hanti, inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Baby kids in the camera, baby girl kids in arena, baby kids in the camera, baby girl kids in arena, baby kids in the camera, baby girl kids in arena, baby kids in the camera, baby girl kids in arena, kids in arena.